bayan da ake gane kamar kura ta lafa game da sha'anin rashin tsaro a yankin gabashin Sokoto, sai ga shi 'yan bindiga sun wayoyo da sabga ta azawa ƙauyuka haraji a yankin ƙaramin hukumar mulki ta Isa. Bashir Altino Goyawa shine shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma mazaunin yankin ne na Isa.
In don dauke mutane aje a yi garkuwa da su domin kudin hansa ainihin babuta, amma dukkan dabbobin su shanun noma tun daga baki iyaka da Goronyo da Isa har abin da ya kai iyaka ga Nijar gabashin Isa, babu ginin da zaka samu shanun noma su an gargada dabbobin mutane. Sannan kuma an dawo ana azama mutane kudade daga tsauran cikin dare har tsauran magaji har garuruwa kauka waɗanda ake waye da su, ina faɗa maka kusan miliyan 3 sun ka tara da kayan tsarin gaya shigo, shi dai zai sa a bar su yi sukuna aikin su na daji.
Har wayo a cikin wannan mako 'yan bindiga sun yi diran mikiya a wani ƙauye mai suna da Yeji cikin ƙaramin hukumar mulki ta Gudu dake arewacin Sokoto, inda suka bankawa garin wuta. Wannan harin dai jama'ar garin ta bakin wakilin su a majalisar wakilai ta tarayya Yusuf Isa Kurdula suna ganin harin ramuwar gayya ne aka kai musu.
Kwanakin baya ne mutanen Deji din suka yi kokari, lokacin da mutanen nan suka faɗo musu ƙauyen su suka fita kunsu da farkwata, sai da suka ga sun kama mutanen nan suka hanta su ga hukuma. Muna ganin kamar wannan abu ne yasa suka biyo don su ɗauki fansa. Bayan gida huɗu da suka gone su rusa shagunansu sun kwashi kayan masarufi sun yi gaba da su. Haka muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari. Muna sake kokawa gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha ta Sokoto, don Allah su mai da himma. Ba abin da za ka ba talakan kai in ba tsaro ba.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin, kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya sanar.
Zan bindiga misalin kimanin su 15 suka shiga garin suna halbe-halbe kuma har da cinnawa wani sashe na garin wuta, wanda sanadiyar wannan halbe-halben nasu mutum 3 sun samu raunuka, waɗanda daga cikinsu ɗaya kuma mace ce wacce likitoci suka tabbatar da Allah ya mata cikawa, wacce kuma mutanen garin suka iya bayyana ma hukuma cewa kamar mahaukaciya ce.
Har wayo duk a cikin wannan makon wasu mutane da ba a san ko suwaye ba sun hallaka wani dan kasuwa dan asalin kabilar Ibo mai suna Obinna, mazauni unguwar Sabaru dake Sokoto. Alhaji Abubakar Turin Sabaru shine mai unguwar Sabaru.
Kowa na bikin ciki saboda ba mai son shiji wani tu'annati ya faru ga cikin area ta inda ka riko. Kuma bayan Allah ga muna tare da su lamu lahiya in yamuri bayo rabe wani yare can da ban Hausa dudai muna zanne girma da su lamu lahiya. Muna kira ga hukuma ta taimaka ta shigo ta kawo muna dauki.
Rundunar 'yan sanda ta Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin, sannan ta ce tana daukar matakai domin shawo kan matsalar rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.